sanada.
Ehe ayyare samalubi ayyare kasalubi kowa yana da abin fade ba wai sai laifi ba.
Jir sama kai haba jir ha
ehe wake ake yi wararo yaro ba ya daga yaro bikin wani bai sai da wani ba ƙarya na fada ba. Abari miki mikiya rashin kula abari wasu dinkiya gilu gilu yakan cire tushiya shi kwa rashin uba bai gobe da shegiya
hai
kowa kadi ya ce igiya tana tsada a garin suwarsa ce bata fada mijiya ba da bai san tsada ba. Matirmi sashin da ka sai da mu nace ko akwai mu ko babu mu aye ƙarya kike auduga ba kyarai nazare ba.
Ya san inda zashi ya sai da toka ba wai ya zubar ba.